kuna tuni ashirinda shida ga watan Satamba su da kansu ɗan Boko Haram tun sun sako mutane biyu a cikin mutane 39 kenan yau wajen mutum 37 ne yake da hannunsu zuwa ga yau babu wanda yake da labarinsu ɗan matan Chibok a Nigeria da aka kama su ɗan Boko Haram da kansu sun yi ma video wanda a duniya kowa ya gani ya tabbatar ya shaida da cewa wannan mutane suna da rai amma ga na Niger har zuwa yau ba su taba wani video ba su ci gado muna ma da cewa suna da rai wayannan mutane ba mu san ba ma an kashe su to wannan duka abu yana damun mu kurai shi yasa muka fara wani campaign kin mu da muke cewa Jesin Galewa alhamdulillah muna tai wallasa zuwa ga Facebook zuwa ga Twitter muna cira ga duka manyan mutanen duniya duka shugabannin mu campaign bring back our girls ini shi ne muke so kuma muna magana ɗan uwan wayannan mutanen su a lalle a shi ba mance ba mu ba
kana nufin har yanzu gwamnatin Nijar ba ta yi muku bayani akan halin da su waɗannan mata da yara suke ciki ba
cikin jawabin shi na sallah August tura utkena shugaban kasa Alhaji Muhammad Isu ya taba yin magana so guda rannan ya fito ya ce ina cira ga sojojin Niger da su doka matakai don su je su maido wayannan matan da yara to banci shi dai ban sake yin wani magana ba
to yanzu me kuke cira daga jama'a kenan
muna cira ga kowa wanda dai matasa wanda suke sama Facebook da Twitter wannan mun ce muna cira ga kowa ya sa saman page din shi yau kwana 200 ne sana ya kace a maido muna matan mu ina suka kwana suna da rai dama menene gurin mu da muke wannan zancen mu yi shi ne dan duniya duka ya san da cewa ba a Najeriya kadai bane ɗan Boko Haram duka ya sa mata da yara kenan a Niger ma bancin kashe-kashen da suka yi gashi na yau wajen mutum 30 wajen kwana 200 kowa bai da labari